Sauti from howsawtalk.com.
Yaki zo gare ni mai kyawun tarbiya da ke nake beautiful miss for India ki taimaka ki zo gare ni karna shawiya ki taimaka ki agaje ni yakin biya duk a cikin mata kin fi sa halayya kin samu shaida aitin islamiya idan a yau babu ke bani zama duniya zani baki ni kaina har da jijiya a cikin mata kin fi sa halayya komai zan fada zan fadi gaskiya a zahiri na gaskiya a zahiri na gaskiya kauna ta gaskiya ba ta yin kurciya sai dai ta yi jijiya ina kina haske yaki zo kulina na fito ina neman ki gari da kuna na shigo garin dodanni suna tafina na zamo sadauki kuma jarumi na kauna idanuwa suna kuka zuciya da kuna yaki zo gare ni rashi da murna ni da ke a soyayya mun rike amana gafure na soyayya ya fito a raina dishi sai karanta raina na gano su ƴan mata ke kadai na nuna ke kadai ne ke kauna rayuwa da raina so fa garkuwa ne ya ka tanki raina raina raina
howsawtalk.com
ni ban ganki ba
I don't ever wanna change I'm fragile I don't ever
sahiba a bar so na ne kira ki amsa zuciya da ruhi na san ki ya fi sassa ko ina na zauna ni san ki shi na dusa san tuka kalaman ki dole ne na fesa ɗan uwa abokaina sun jijo su amsa na shigo cikin gonar san ki na yi busa ƙaƙaya ta soyayya har na ta kusa na ji babu zafi a san ki na yi nisa kin ji duk kalamina walla babu wasa kyalkyali na soyayya ya fi kyau na tasa ƙoƙari a san ki ya za a yi na kasa ni masautura ji dan Kano Riders
bayani. I never thought I'd be so fragile. Fit didn't break before it's about to. I don't ever wanna change. I'm fragile. I don't ever.
Sauti from howsawtalk.com.